الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن هدى بهديه ودعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري وَحَلُ الْأُقْدَةَ مِنْ لِسَانِ يَفْقَهُ قَوْلِي. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى صدواء ونن يمتشن جمعة درن أصبر يومنا شاشدة قواتن آية وطن المحرم باي هجر منزو صلى الله عليه وسلم شكرا دبودة دريوهدو دا أربعين دا باقوي واندكمي داتي دا إنا غشائين يوكو sha 11 ga watan 7 hijiran miladiya na na'am 11 ga watan 7 hijiran miladiya 2025 shi gaba da karatun mu na littafin sunan abi daud daga wannan masallaci namu mai albarka masallacin meti dake wannan unguwa ta bolari a nan cikin garin Gombe fadar jahar Gombe. Muna roƙon Allah subhanahu wataala ya ƙara wannan gari namu albarka da sauran garurukan mu gaba daya. Idan ba a manta ba, sacin da ya wuce ba mu gushe ba, muna cikin babi na 98, babun fil ghusl min al janaba. Mun tsaya ne a ƙarshen hadisi na 244. Yau za mu tashi farkon hadisi na 245. Kafin mu shiga karatu, akwai ɗan ƙarin bayani akan hadisin 244 wannan shine hadisin da muka tsaya akai din a satin da ya gabata. Sannan a karatun mu na satin da ya wuce, akwai wani dan uwa da ya kira ni a yamin sako ta hanyar WhatsApp dangane da Asma bintu Abi Bakrin, yar uwar Nana Aisha, Allah ƙara mata yadda, wanda a cikin karatu na ce ita da Aisha uwa ɗaya uba ɗaya suke. To ni ban ma san na faɗi haka ba sai da shi din ya gaya min, kuma ban samu lokaci na bi karatun ba, amma na san lallai tunda ya faɗa hakan ya faru. Asma'u binti Abi Bakarin ita da Nana Aisha uba ɗaya suka haɗa, ba uwa ɗaya uba ɗaya ba. Ina fata an gane. Duk da na ba shi amsa a ranar da ya maganan, amma ko buƙatar shiga cikin wannan kasar ɗin. Asma'u binti Abi Bakarin, Allah ƙara mata yadda, mahaifiyarta sunanta Utailatu binta Abdul Uzza bin Sa'adin al-Qurashiyya al-Kinaniyya. Wanne ta ce mahaifiyar Asma'u binti Abi Bakrin? Nana Asma'u ita ce ƴar Sayyidina Abu Bakar mace babba. An gane ko? Sannan mahaifiyarta Utailatu binta Abdul Uzza bin Sa'ad al-Qurashiyya al-Kinaniyya sun rabu da Sayyidina Abu Bakar tun ma kafin musulunci, tun lokacin jahiliya. An fahimci wannan abin da kyau. To shi yasa har malami suka yi sabanin shin ta musulunta ma ko bata musulunta ba. Akwai wannan sabanin wurin malamin tarjama. Waɗansu suna ga ta musulunta amma ba su da dalilin da suka bayar akan haka. Waɗansu kuma suna ganin bata musulunta ba tun daga har an yi hijira zuwa Madina, har ta ziyarci ittana na Asma'u. Asma'u ta zo ta gaya Annabi sallallahu alaihi wasallam cewar ga mahaifiyata ta yi tattaki tun daga Makka ta kawo min ziyara, shin na karɓe ta ko kuma dan mushrika ce? Ta ce ja'at wa hiya ragibatun, ta zo tana kwaɗayin sadar da zumunci kenan, bisa fassara mafi inganci. Annabi ya ce ki sadar da zumuncin ta, ai mahaifiyarki ce, ki karɓe ta. Ina fata an gane. To ƙarƙashin wa hiya ragibatun, he wasu malamai suka ce ai wa ragibatun ila al-islam, tana kwaɗayin shiga musulunci. Malamin suka tana fassara ne mai rauni, ya mutum zai zo karɓan musulunci kuma ya tafi wurin bayan ga Annabi, sannan kuma ya za ta zo neman izini? Ita Asma'u kaddara ta zo karɓan musulunci ne, a sai dai ta zo ta ce baba ta za ta musulunta. Suka ce wannan fassaran ba zai samu karɓuwa ba, wannan kenan. Amma Ibn Hajar al-Asqalani, Allah ya mishi rahama, shi karkashin matsalan sai yake cewa idan har Utailatu ta yi tsawon rai har zuwa lokacin fatahu Makka, yace kawai ta musulunta. an gane ko ce indai har ta kai fatahu makka to ta shiga musulunci amma in ta rasu kafin fatahu makka to rajihin kauli bata shiga musulunci ba wannan dai shine a takaice dangane da abin da ya shafi ita mahaifiyar Asma'u amma ita na Aisha Allah ya kara mata yadda mahaifiyar ta sananna ce Ummu Ruman bintu Amir al-Amiriyya wannan shine cikakken sunanta ita matar Sayyidina Abubakar Siddiqu ne wanda duk tarihin ta babanya dake boyuwa baurin daliban ilimi ita ce mahaifiyar Nana Aisha kuma ita ce mahaifiyar Abdurrahman bin Abi Bakar As-Siddiq Allah ta'ala ya kara musu yadda wannan dai shine tambihi dangane da abin da ya shafi wancan matsalan an samu nasikh wal mansukh an gane ko wani lokaci idan mutun na karatu akwai abin da malamai suke ce mishabul lisan ka faɗa abin da baka ma san ka faɗa ba na taba ga yan kwanaki a hudu ban juma'a nace muna salloli guda biyar na farilla haka ne aiko raka'a nawa ake yi raka'a 17 sai nace raka'a 27 shi ake ce sabul lisan kai baka ma san haka ka faɗa ba ina fata an gane wannan kenan yana yawan faruwa to shi yasa daliban ilimi da suke jin irin wannan su su yi saurin tunatar da mutum muna matukar kaman welcoming wannan abu maraba da irin wannan abu akwai wani dalibi a Sokoto Malam Yasir yana bibiyan karatun nan sosai kuma yana bincike a littattafan rijal muka tattauna irin waɗannan masail din da shi ina jin dadi kwarai da gaske Allah ta'ala ya kara mana albarka cikin karatu sai kuma ku sayi kutubur rijal to sai hadisin da nace mun karanta hadisin da ya gabata wanda muka tsaya akai na karshe zamu tashi daga kan shi saboda dan karin bayani wannan shine yau darasin mu na ina jin 37 kenan insha Allah wannan shine darasi na 37 cikin wannan littafi mai albarka sunan Abi Dawud wabillahi at-tawfiq wa alayhi at-tukulan wa bihi nasta'in قال المؤلف رحمه الله تعالى قال حدثنا الحسن بن شوكر قال حدثنا هشيم عن أروة الحمداني قال حدثنا الشعبي قال ما لك وانا حديث دغ حسن بن شوكر حسن بن شوكر نافدا وانتن ساتين صدوق ني اما cikin kutubu sita kab babu hadisin shi in ba anan wurin cikin sunan Abu Dawud ba Abu Dawud kadan shi yake da hadisin shi ba za ka ga hadisin shi a cikin kutubus sita ba in ba cikin sunan nan Imam Abi Dawud ba yace qala hadathana Hushaymun wannan Hushaymun din shine Hushaym bin Bashir al-Wasiti sikatun ne malaman kutubus sita duk sun fi da hadisin shi an Urwatul Hamdani Urwatu shine Urwatu bin Harith Alhamdani shi kuma a cikin malaman kutubus sita guda hudu sun fi da hadisin shi Imam al-Bukhari da Imam Muslim da Imam Abu Dawud da kuma Imam an-Nasa'i Tirmidhi ibn Majah ba su fi da hadisin shi ba Urwatu bin al-Harith Alhamdani qala hadathana ash-Sha'bi Imam ash-Sha'bi wannan sananne ne shine Amir bin Sharahi cikakken sunan shi Amir bin Sharahil qala yace qala Aisha radhiyallahu anha nana Aisha tace la in shi'tum idan kun so la uriyannakum athara yadi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zan nuna muku alamun hadun annabi sallallahu alaihi wasallam fil ha'it a jikin bango haythu kana yaghtasilu min al janaba a wurin da yake wankan janaba saboda taba gini da yake yi a tunda gini ne na ƙasa misali kuma hannun shi akwai ruwa tace zan nuna muku alamun hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda me a lokacin da take maganan dabne da rasulun annabi ba wa shekaru bane da yawa ina fata an gane to wannan hadisi ne da'if wancan satin ban fada ba saboda mun yi a gurguje a saurun ba Dr. Babu Yusuf Litayim yayi magana abin da yasa zama hadisi da'if abubuwa ne kaman guda biyu mafi girma shine shi Imam Sha'bi da yace Nana Aisha ta ce bai ji hadisi daga wannan Nana Aisha ba ina fata an gane sanadin ya zama munqati an samu yankewa tsakanin Sha'bi da ainihin sahabi kun fahimci wannan abin da akwai inqita sanadin ya yanki sha'abi bai ji daga wajen nana Aisha ba Allah kara mata yadda wannan shine zance mafi karfin dalili sannan Hushaym in kuka kalli farkon sanadin hadisin haddathana al-Hasan bin Shawkarin qala haddathana Hushaymun sai ce an urwata bai ce ba qala haddathana urwatu kun tuna wannan karatun a wurin daura ko mal Abdullahi yawa kaga ya kamata ne ce qala haddathana amma sai ce an mu'anana kenan ko yawa mal Usman akwai anana mu'ananun ka an sa'idi an karam wa mubhamun ma fihi rawin lam yasam to idan aka samu anana babu tabbacin yaji ko bai ji ba idan yace haddathana bai ji ba ya zama makareci amma yace an ko bai ji ba bai ƙarya ba kun gane ko hikiman malaman hadisi kenan kara tarihi a rawaito ya taba yin ƙarya sai yace an wani to idan aka samu anana a wurin irin su Hushaym irin su Amash da sauransu ta ko bukatan a ga hadisin ya inganta ta wata hanya ko kuma an samu ta wata hanya ya ce haddathana kaza in ya faɗi wannan shikenan hadisin ya sha in bai faɗa ba kuma sai a jalaye akan wannan abu Imamu Amash Sulaiman bin Mahran yana irin wannan abu Imamu Hushaym bin Bashir yana irin wannan amma kuma akwai su a cikin Sahih Bukhari suna cikin rijal na Imamu Bukhari yasa Imamu Iraqi cikin Alfiya yake cewa wa fi sahihi iddatun kal Amash yace wa ka Hushaym ba'dahu wa fattash ina jin baiti na 157 alayi halin da wannan sanadin bai inganta ba shine dalilin duk waɗannan bayanan a wannan hadisi akwai inqita ya zama sanadi yana da rauni kenan ko insha Allah qala haddathana musaddad bin musarhad qala haddathana abdullah bin daud an al a'mash an salim an quraib qala haddathana ibn abbas kaga nan ma akwai ana cikin sanadin nan amma hadisin ya inganta hasali ma hadisi ne muttafaqun alayhi ina fata an gane imamu bukhari da muslim aljama'a sun fidda hadisin kun san aljama'a ko kun san ashabu kutubus sitta to idan aka ƙara ahmad bin hanbal sai ya ce rawahul jama'a amma ibn hajara cikin bulugul marami sai ya ce rawahu sab'a ko akhrajahu as-sab'atu shi da waɗannan guda shidan sai ka ƙara ahmad bin hanbal a cikin musnad to wannan hadisin da zamu karanta yanzu hadisin ya inganta bayan su kutubus sitta gaba ɗaya sun ruwaito haka imam ahmad bin hanbal a cikin musnad قال حدثنا ابن عباس عبد الله بن عباس يا با مو labari shi wannan quraib da aka ce an quraibin da yace haddathana ibn abbas shi bawa ne na abdullahi dan abbas ko kuma yaron gidan abdullahi bin abbas ne an khalatihi daga ainihin yar uwar mahaifiyarsa shi waye kenan shi abdullahi dan abbas wace ce yar uwar mahaifiyarsa maimuna ita ce maimuna Maimunatu bintul Haris matan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ita Maimuna da wacce ta haifi Abdullahi bin Abbas Lubabatu bintul Haris yan uwan juna ne ke sa ta Maimuna ta zama inna take a wurin shi ko kuma duk sunan da zaka bayar a Hausan da kuke amfani da shi yar uwar mahaifiya kala tace wada'tu lin nabi sallallahu alaihi wasallama ghuslan yaghtasil bihi min al janaba na ajiyewa annabi ruwan da zai yi wanka da shi wankan janaba sallallahu alaihi wasallam fa akfa al ina ala yadihi al yumna sai ainihin karkato wannan ƙwaryan ya zuba a hannun daman shi fa ghasalaha marrataini aw thalasan sai ya wanke hannun shi sau biyu ko sau uku kafin ya fara sa hannun a cikin abin da ruwan ke ci kenan thumma sabba ala farjihi sannan sai ya wanke ainihin gaban shi sabba ya zuba ruwa ala farjihi fa ghasala farjahu bi shimalihi kaga mun karanta a baya ko nana Aisha ta alkunya take wa abu wa rubbama kannat an al farji to take cewa sai annabi ya wanke al auran shi ya zuba ruwa da hannun dama ya wanke da hannun hagu thumma daraba bi yadihi al arda sannan sai ya goga hannun shi a ƙasa ko ya shafa hannun shi a ƙasa fa ghasalaha sai ya wanke ainihin hannun shi kisa kalmar daraba takan zo ana nufin shafa abu kaga kodin taimama aka ce ku bugi kasa da hannayen ku go ana nufin ku shafa da wannan ne shine malamai suka ce tunda a wurin taimama a Qur'ani Allah ya ce ku bugi kasa haka a hadisi a ce ku bugi kasa to ashe inda aka ce a bugi mata ma shafa ake nufi ba duka ba ina fata an gane kaga wannan istinbadi ne mai karfin gaske dan kalma ad-darbu a Qur'ani yazo yana nufin shafa abu yazo a hadisi ana nufin shafa abu gashi anan wurin suka ce don aka ce fadribu hunna ay ku shafa su ba duka ba yasa malaman fiqh suka ce ka dauki menene in kana da babbar riga ko alkyabba sai ka dan tattara sai ka bugeta da shi wane ce ba matan yanzu ba amma ko amma dai nasiha ake ba duka ba thumma tamadda wastanshaka sannan sai kurkuran baki ya kuma ainihin shakirwa a hanci wa ghasala wajhahu wa yadayhi sai ainihin wanke fuskar shi da hannayen shi thumma sabba ala ra'sihi wa jasadihi sannan sai zuba ruwan akan shi da kuma jikin shi gaba daya thumma tanaha nahiyatan ay thumma tabaada nahiyatan ukhra thumma tanaha sannan sai ya matsa yayi nesa da inda yake bi ma'ana ya canja wuri nahiyatan zuwa wata nahiya daban kamar yayi wankan anan da ya gama abun da ya rage ya wanke kafa to sai ya bar nan din sai ya koma can duk dai a cikin bandaki summa tanaha sai ya dan matsa nahiyatan zuwa wata nahiya daban fa ghasala rijlihi sai ya wanke kafofin shi fa nawaltuhu almindila inji ita ummu a almu'minin maimunatu tace fa nawaltuhul mindila sai na kawo mishi ainihin kyalle ko abinda zai goge jiki da shi ko tawul ko duk abinda zai dauki a goge jiki da shi bayan an yi wanka da na mika masa falam ya'khudhu annabi bai karba ba sallallahu alaihi wasallama a wata riwaya faraddahu ilayya ya mayar min da kana yace baya bukata wa ja'ala yanqudul ma'a an jasadihi sai dinga ainihin cire ruwan da hannun shi daga jikin shi yana amfani da hannun shi yana share ruwa bai amfani da kyalle ba to kun ji abin da tace kenan ko to ya halatta amfani da kyalle ma an yi wanka wankan janaba ko ba wankan janaba ba mutun ya goge jikin shi da kyalle ya halatta ko bai halatta ba oganka ya sare to sai malamin suka ce bari mu karasa hadisin fa zakartu zalikal ibrahim inji shi mai ruwaya sai ce sai na bawo ibrahim na ambata wa ibrahim wannan labari wannan hadisin wane ne ibrahim kina ibrahim an-nakhai ibrahim bin yazid bin masruq an-nakhai duk inda ka ji an ce ibrahim akan shiru ibrahim an-nakhai ake nufi sai na gaya masa faqala sai ya ce kanu la yarawna bil mindili ba'san sahabbai sun kasance ba sa ganin laifi wajen yin amfani da tawul in aka yi wanka ko duk wani kyallen goge jiki walakin sai dai kanu yakrahuna al'ada kawai suna kin amfani da shi ne ko suna kyamatan abun kada ya zama al'ada jahilai su dauka wajibi ne an yi wankan janaba sai an goge jiki da kyalle ke sa annabi ya ki kun ba ci wannan abin da kyau ka sa akwai yan haka tukati sai su yi wajibi ne ma sai an yi to sahabbai suna da irin wannan al'ada he su kiyin wani abu dan tsoron kar mutane su dauka wajibi ne da wannan ne ma ibn taymiya rahmatullahi alaihi a cikin majmul fatawa yace karanta suratul jumu'a da suratu al-insan a sallan asuba na ranar jumu'a a ce kullun sai liman yayin ran jumu'a yace makaruhi ne an gane ko suratul sajda da suratu al-insan saboda me yace saboda karo su dauka wajibi ne sai duran juma'a dole sai an karanta wannan a sallan asuba to sahabbai suna da irin sai su kiyin wani abu dan an nuna maka abun fa ba dole bane in ka ga wani bai yi ba kar ka dauka ba kan da yadda yake ba shi yasa wani yace min mallan na kalli maganan ka da azumi akan zaman hutu a sallah jilsatul istiraha ba jalsatu ba an gane ko domin akwai bambanci tsakanin akwai jalsa akwai jilsa akwai julsa lugha uku ne a larabci wannan zaman hutun da ake abinda muka saba kiran sa shine jalsatul istiraha amma a larabci mai kyau shine jilsatul istiraha kasra da kai ba fataha ba ina fatan gano wannan abin da kyau yawa abin ne ya shiga bakin mu ni ma haka na fada lokacin tafsiri sannan mun saba fada ne tun ba baka san larabci ba tun ba mu san larabci ba mun san sunan wannan zaman haka muka ji inna wajadna abana ala ummati amma a lugga mai kyau wannan jimu din kasra zaka mishi kace jilsatul isra ma'anan jilsa shine dan zama na dan wani lokaci kadan dan a huta na in seconds shine jilsa da larabci to sai ya ce wa mallan naji kai magana akai kuma naga kana wannan zaman a sallah sai nace abinda muke kokarin korewa abu guda biyu ne na farko ka dauka wajibi ne sai an yi wannan zaman na biyu ka dauka duk wanda baya yi ma bai fahimci sunna ba akwai wani da kiran daga Niger yace ya ji maganan da ne yace ya rantsa da Allah shi in ya ga baka yi kallon dan bidiyo ma yake maka kun fahimci wannan abin da kyau bayan ga su sayyidina Umar shi hana ma wannan zaman yake sayyidina Ali bin Abi Talib Sa'ad da Wai manyan sahabbai to sai nace ta abinda muke kokarin korewa kenan wannan fahimtan in zafin kan salafiyya din suna akwai wani masallaci da nurba sallah a wani gari ta can haka an gane ku wallahi masallacin su wajibi ne kai wannan zaman idan aka dago daga sujjada ta biyu limamin zai kabbara ya zauna kaga duk masallacin an zauna to in ka zo ba kokan miƙe sai a ta kallon ka ga dan bidiya yazo to kaga abinda suke su suka zama in bidiya yazo ba haka akai sallah wa sallaci annabi ba sallallahu alaihi wasallam kun fahimci na abinda kyau to akwai abinda ba a so a dinga shi diman da'ima annabi kan yi shi a hayanan shi ma haka zaman hutu wannan jilsa din annabi ba a duk sallah yake yin ta ba ko da a ƙarshen rayuwar shi da ya fara yin ta ba a ruwaito kowace sallah sai wannan zaman ba sunna ce musahabbiya ita ce fahimtar mu amma ce wanda bai ba kuma ya bidiya to wannan shi muke korewa ina fata an fahimta Allah ya sa mu dace kala Abu Dawud Imam Abu Dawud yace kala musaddadun musaddad yace qultu li Abdullah ibn Dawud nace da Abdullah dan Dawud kanu yakrahunahu lil ada washin sun kasance su sahabbai idan tabi'ai suka ce kanu suna nufin sahabbai kenan ina fata an gane sai ni nace da Abdullah ibn Dawud inji musaddad ibn musarhad washin sahabbai sun kace sun kasance suna kyaman ko suna kin goge cikin su da kyalle su kai hukan janaba lil adati saboda kar jama'a su mai da shi al'ada a dauka wajibi ne fa qala sai yace haka za huwa haka dai abun yake haka na haddace shi walakin wajadtuhu fi kitabi haka za kuma haka na same shi ma a cikin littafina kun gane ko nan abu guda biyu ne idan ka kalli larabcin ka dai in ba maka bayani ba za ka gane ba yana alaka da wani abu ne na malaman hadisi idan yace haka za huwa walakin wajadtuhu fi kitabi hakaza abinda yake nufi da yaje yana sauraron hadisi haka ya haddace hadisin nabi kuma ya rubuta a littafin shi ya aji to amfanin ka rubuta shine koda kai kuskuren hadda zaka zo ka duba to zuwan da zaka fi gaskatawa wanda ka rubuta haka ne ko ba haka ba to sai ya ce haka ya haddace kuma da ya dan yi kokonto ma ya zo ya duba ko sai ga haka yi bi mana maganan da ya haka take kenan yana ƙara ƙarfafawa ne haka yake a cikin memory na kuma haka yake a cikin ma abinda na rubuta na aji to karkashin wannan sai malami suka ce hadisi ya tabbata cikin sunan na Ibn Majah da sanadi kuma Hassan Imam Al-Albani ma ya hassana wannan sanadin hadisin wani daga cikin sahabbai Salman Al-Farisi Allah ƙara masa yadda mutanen Iran ko yawa Salman Al-Farisi amma akwai malami da ya kato bara fa ya kawo wani hadisin Salman al-Farisi sai jingina shi zuwa ga Iran ta yanzu wannan fasaran da ya kuskure shi duk da malaman hadisi sun masa raddi kwarai da gaske kuma ahlus sunna ne watakila ko shauki ne ya dauke shi da murna kan Isra'ila ta ji kunya yawa sai dan sauka a shalda Allah gafarta mana gaba daya to Salman al-Farisi yake cewa wata rana annabi yayi alwala alayhi salatu wassalam da ya gama alwalan sai ya dauko wani bangare na alkabban shi sai ya goge fiskan shi da shi bi ba ana ruwan da ke fiskan shi da ainihin kuma to sai aka ce to karkashin wannan suka istinbadin halaccin goge jiki bayan alwala ko bayan wanka. Kun gane ma'anar magana? Saboda wannan hadisin da ke cikin sunan Ibn Majah wanda kuma hadisi ne hasan. Abu na biyu kuma, idan kullum kai wanka sai ka goge jikinka da tawul, baka yi bid'a ba, baka yi laifi ba, ba abin da kai. Ina fata an gane wannan shine zance mafi inganci. Allahumma amin. Qala haddathana Husayn ibn Isa al-Khurasani qala haddathana ibn Abi Fudaykin an ibn Abi Dhi'b an Shu'ba qala. Wane ne Shu'ba? Na'am, an Shu'ba, an Shu'bata, wani Shu'ba kenan anan. Akwai Shu'bah ibn al-Hajjaj wanda yake shahararre a duniyan hadisi, wanda ake ce masa Amirul Mu'minin fil hadisi, shine sarkin mu'mini a ilimin hadisi. To nan da aka ce an Shu'bah, to ba wancan Shu'bah din bane ba, wanda ya shahara, wani Shu'bah ne daban, sunan shi Shu'bah bin Abdullah bin Dinar, amma shi da'ifi ne wannan din. Ina fata an gane. Imam al-Munziri yace la yuhtaji bi hadisihi, ba a ma kafa hujja da hadisin shi, ba a karba. Kale yace bari mu karanta hadisin nan, kuna ji kuma ba za ku karbi hadisin nan ba. Yawa, shi yasa Imam al-Munziri yace ba a kafa hujja ma da hadisin shi. Kale yace innab da Abbasin, tabbas Abdullahi dan Abbas, kana ya kasance idakta salamin al-janabati, idan yayi wankan janaba, yufriqu bi yadihi al-yumna ala yadihi al-yusra, yakan zuba ruwa a hannun shi na dama ya ainihin wanke hannun shi na hagu, sab'a miraran, wato hasa bakwai, ya zuba ya ƙara zubawa hasa bakwai. Annabi sano aka ce yake yi sau uku, a ruwayar Maimuna tace ainihin sau biyu ko sau uku, wanda mu karanta yanzu ko kololuwa dai shine sau uku, nan sai aka ce sau bakwai. Yace thumma yaghsil farjahu, sannan kuma sai ya wanke al'auran shi. Yace to fanasiya marratan, wani lokaci sai Abdullahi bin Abbas yana cikin wankan janaban sai ya manta, kan afraga, sau nawa ya zuba ruwa, yana kirgawa sai ya manta. Da ya manta fa sa'alani, wa sai ya tambaye ni, yace kam afragatu, sau nawa na zuba ruwan nan ne kan? Fa qultu ce la adari, ban sani ba. To aina akai wannan abu, yana ban dakin ne. Kun fahimci inda matsalar take ko? Yace fa qultu, nace la adari, ban sani ba. Fa qala, sai shi Abdullahi bin Abbas yace la umma laka, akwai la umma laka, akwai la abalaka a larabci. Fassaran shi na zahiri shine ce baka da uwa ko baka da mahaifiya. To yakan zo a matsayin zagi, yakan zo a matsayin yabo, yakan zo a matsayin kuma mamaki, a ce kai wani irin soko ne haka. Ina fata an gane. To anan sai ya ce mishi wa ma yamnauka an tadari, me ya hana ka ainihin san wanki nawa nayi? To ya za a yi sani malam, wanka fa aka ce yake, ba alwala ba. Ku gane wannan matsalar da kyau. Inda alwala ne kaga da ba matsala, ce me yasa ba za ka sa ido ba ka koyi yanda sahabbai suke alwala? To yanzu wanka ake yi. Sai ya ce wa ma yamnauka an tadari, me ya hana ka sani? Thumma tawaddau du'ahu lis salati. Abdullahi bin Abbas sai ya alwala irin alwalan da yake in zai sallah. Thumma yafidu ala jildihi al-ma'a, sannan sai ya ainihin zuba ruwa a ainihin sauran jikin shi. Thumma yaqulu, sannan sai ya ce hakaza kana rasulullahi alayhi salatu wassalamu yatatahharu, haka annabi yake wanka. Inda Abdullahi bin Abbas yanda ne wankan, na haka annabi yake wanka. To wannan hadisin bai inganta ba. Na farko hadisin bai inganta ba, na gaya muku shi wannan Shu'ba ba a karba hadisin shi. Kuma daga jin tattaunawar shi da Abdullahi bin Abbas, ina ma da alwala ake, da hankali zai karba ko ba haka ba? Wannan kuma bai cikin abin da ake kore wai a ce ba a auna nassi da hankali. A nassin ma bai inganta ba tukunna, babu mu'arada ma, nassin ma bai inganta ba. Wankan janaba matar ka ce kadai za ta ce ga yanda ake yi, isa duk wankan janaba annabi matan shi suke bada labari, yana Aisha, Maimuna, Ummu Salama da sauransu. Kala haddathana Qutaybah bin Sa'id, kala haddathana Ayyub bin Jabir da'if, shi ma wannan bai inganta ba. An Abdullah bin Usmin, an Abdullah bin Umar qala kanat as-salatu 50. Abdullah bin Umar yace asali sallah ta kasance guda 50 ne, wannan kan ya tabbata, amma bata ma kasance ba, dan cewa sallah guda 50 aka wajabta abun bai ma zo duniya ba aka daidaita, haka ne ko ba haka ba? Kaga bai kasance 50 ba kenan. Da lokacin da annabi ya je shi Isra'i da Mi'raji alaihi salatu wassalam, da Allah ce thumma dana fatadalla fa auha ila abdihi ma auha, to da aka mishi wahayi daga cikin manyan abin da yazo da shi akwai sallah, to kaga yana saukowa ya hadu da annabi Musa ya tambaye shi me aka baka, yace an bani salloli guda 50, yace nawa? Yace 50. Shi kuma annabi ya kabo ya ta zai kawo mana alaihi salatu wassalam ta sabar imani tunda shi zai iya, amma al'umma shi kan ba za su iya ba. Yanzu inda sallah 50 ne, malai su sai dai ku tare a masallaci da ba su kira sallah. Sallah 50 fa minti nawa za ana sallah? Domin 24 hours shine dare da yini, to ko da duk minti 30 za a yi sallah, sallah 48 za a yi, sauran guda biyu ina fata an gane, sai dai a yi jam'u ta kadim a hada wata sallah da wata, amma in duk minti 30 za mu yi sallah, sallah 48 za a yi. Na da musulmai sun ji kadan, inji sarkin yaki akan sallan wani ba zai shiga musuluncin ba, ce sallah 50. To annabi Musa ya ce ka koma a rage, da ya koma sai aka rage 50%, sai ya dawo da 25, ya ce ka koma, aka har ya zama sara guda 5. Annabi Musa ya ce ka koma a sake ragewa, ya ce ni fa an jarrabe ni da Banu Isra'il, na san halin mutane, ya ce wallahi mutanen ka ba za su yi, ka koma ka ce a rage. Manzon Allah ya ainihin cewa annabi Musa yana ma jin kunyan Ubangiji yanzu, ya yi ta nema alfarma ana mishi. Allah ya ce da annabi alaihi salatu wassalam cewar khamsatun fil amali 50 fil ajri, sallah 5 ne a aikace, amma lada kuma na sallah 50 za a baku, duk sallah ɗaya zan mai da ladan sallah 10. Man ja'a bil hasanati falahu ashru amsaliha, da nasin Qur'ani, to shine annabi sai farin ciki kuma da wannan abu. To duka yanzu duk da haka ana ta fama da guda 5 din ma, kaga mutum yazo yana hada salloli azhar da asar magriba isha, saboda yana busy almaru wal banuna kum wala bakar. To shine malamai suka ce kanatis salatu 50 wal ghusl min al janabati sab'a mirar, amma wankan janaba kuma ana yin shi ne wanki guda 7, wa ghuslul bawli min as-saubi sab'a miradin, haka idan fitsari ya taba kayan mutum nan ma sai an wanke wannan kayan sau 7. Falam yazal rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yas'alu, manzo Allah bai gushe ba yana ta tambayar Ubangijin shi, hatta ju'ilati as-salatu 50, har sai da sallan ta koma guda 5, wal ghusl min al janabati marratan, wankan janaba kuma aka mai da shi marra daya, wa ghusl bawli min as-saubi marratan, hakanan abin da ya shafi wanke tufa idan fitsari ya taba shi ma a wanke sau daya. Wannan hadisi malamai suka ci sanadin shi bai inganta ba, saboda akwai Ayyub ibn Jabirin wanda yake da'ifi ne, ba a karban hadisin shi, kuma kaga yazo da lafazin an babu haddasa ma a ciki. قال حدثنا نصر بن علي بن نصر بن علي شنو cikakken sunan shi, yana da suna ne kusan duka iri daya, shi Nasr an sa masa sunan kakan shi, haka shi ma Aliyu an sa masa sunan kakan shi, ke yasa zaman Nasr bin Ali bin Nasr bin Ali. قال حدثني الحارث بن وجيه قال حدثنا مالك بن دينار عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة قال Imam Abu Dawud yace haddathana Nasr bin Ali, Nasr bin Ali ya ba mu labari, yace haddathani Al-Harith bin Wajih, Harith bin Wajih ya ba mu labari. Wannan Harith bin Wajih din nan da ifi ne, shi ma malami suka ce ba a karban hadisin shi. Imam Abu Dawud da Imam At-Tirmidhi da Ibn Majah su kadai suka fidda hadisin shi, babu hadisin a cikin Bukhari da Muslim da kuma An-Nasa'i. Yace haddathana Malik ibn Dinar, Malik dan Dinar ya ba mu labari. Malik dan Dinar yana cikin manya-manyan bayin Allah na gari, wanda na taɓa ba ku wani labarin shi, shi da wani mai shushai ne ko mai aiki ko shoemaker, yawa mai ainihin gyaran takalmi ko mai takalma, wanda ya haɗu da shi a masallacin Annabi alaihi salatu wassalam da yazo ana fari a Madina, an yi roƙon ruwa. Kun tuna ko a tun farko-farkon karatu? To akwai Ibn al-Jawzi. Ibn al-Jawzi, idan zaka lissafa malamai guda uku a tarihin Musulunci da suka yi rubutu, to yana cikin su. Ibn al-Jawzi ba Ibn al-Qayyim ba, al-Jawziyya. Wancan al-Jawziyyatu ne, wannan kuma Ibn al-Jawzi mai al-Mawdu'at. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi yake cewa, ni a iya sani na ban san wanda ya rubuta rubuce a Musulunci kamar shi ba, inji Ibn Taymiyyah. To Ibn al-Jawzi a cikin Sifatus Safwa, wani littafi ne, ya kawo kissan Malik dan Dinar da wani bawa, shi ma yana da abun mamaki. Ya faru ne shi kuma a garin Basra, kusan yana kamanceceniya da abun da ya faru a Madina. Yace nazo Basra na shiga masallaci da azhar, dan ban san kowa ba, bani da masauki. Dama idan suka zo gari abu biyu suke, in ma ka tafi masallaci, in ma ka nemi gidan wani babban malami, ko kuma ka tafi gidan sarki. To su malamin ba sa son zuwa gidan sarki, ina fata an gane. Kada su zama malam fada ko, yawa. Malik dan Dinar sai je masallaci, yace akai sallan azhar, sai ga ana ta'addu'a, ana ta'addu'a, ana ta roƙon ruwa, aka watsi, aka dawo sallan asar, the same thing, magriba, isha, duka ai ta'addu'a, ai ta'addu'a. Yace babu alamar ruwa, babu alamar hadiri. Yace bayan isha yana masallaci, tunda shi anan zai kwana, kuma masallaci ne ba mai haske ba, in ma aka ci balbal an gama sallah an kashi. Yace yana zaune sai wani shigo masallacin, da ya shigo yana fila raka'a biyu. Yace da ya sallama sai ya duba gabar da ya makuji da arewa, da bai ga kowa ko bai ji motsin mutum ba. Yace amma ni ina ganin shi, dan na ga lokacin da ya shigo. Sai yace, sai ya daga hannu ya wata addu'a mai ban mamaki. Ya yabi Allah a cike yake cewa, ya Allah, sama ta rike ruwanta amma da izininka. Haka ne ko ba haka ba? Sai ce amma fa bayinka ba abinda suka sani game da kai sai rahama. Ba mu san komai game da kai ba sai rahama. Ya faɗi waɗansu kalmomi masu tsada, ci ya Allah ka shayar da bayinka ruwa. Ana ta'addu'a, ruwa yake zo. Yace wallahi ina cikin masallacin nan, kan mutumin ya fita hadiri ya taso. Yace shi a gaban shi aka yi wannan abu, aka fara ruwa. Yace sai fita. Yace sai na bi shi, ai bai ga ta zama wai ko ba haka ba? Yace yana, yace ya shiga wannan lungu, ya shiga wannan lungu, ina da bin shi, bai san ina bin shi ba dan akwai duhu. Yace har ya shiga wani gida, yace da ya shiga sai na sanya alama a kofar wannan gidan dan zan dawo washegari. Yace washegari na koma, da naje ne sallama a gidan sai wani ya fito. Ashe gida ne da ake sai da bayi, ashe shi ma bawa ne. Kai wane ne? Ce ni mai sai da bayi ne. Ci ka zo sai in bayi ne? Sai yace kwarai da gaske. Yace to shigo a nuna maka su. Yace ta nuna masa bayi kala-kala, shi dai bai ga wannan mutumin da jiya ba. Yayi kokari ya dauki wani alaman da zai gane shi da shi. Yace kai duk ba wanda ya mishi. Yace to baka da niyan saya, ga dogo, ga gajere, ga mai kiba, ga duk wanda kake so akwai. Yace ya kamo hanya zai fita, yace sai ga dan wani dan kaman dan karamin daki. Sai yace cikin dakin nan babu wani, kon kara duba. Yace a wanda yake cikin nan ba zai maka ba, dan ka faɗi irin wanda kake so, to ba irin wannan ba. Yace a ya dai fito na ganshi. Yace wallahi yana fita, sai na gane shine wannan mutumin. Sai nace wannan nake so. A to wanne zai siya in ba wannan ba? yace zan sai wannan yace amma kai da gaske bawon da zai ma aiki kake nema kuwa yace kware da gaske yace to wannan kan bai da isasshen lafiya da karfi ka kalle shi fa yace ni dai wannan din nake so yace sayar masa shi araha bi samanin baksin da rahima madudati wa kanu fihi min azahidina irin wannan cinikin akai yace da muka taho da shi har gida muka zo muka zauna ana a masallaci sai yace da ni amma kai me yasa ka saye ni idan bawa kake nema da zai amfane ka ga bayi na majiya karfi kala kala sai ce ni fa abin da yasa na saye ka nan ba bauta zaka min ba kaji abin da ya faru jiya da daddare sai ce masa shi ba shi bane ba yace wallahi kai ne yace sam yace ba shi bane ba yace kana da yakini ni ne yace wallahi kai ne yace kai ma ka rantsa in ba kai bane ba sai ya shiru yace sai mutum yace kawai sai sun koyar da kai bi ƙara daga kanki ba yace sai ya sujjada yace a cikin sujjadan sai na ji ya faɗi wata kalma amma baiti ne yace ya sahibar sirri inna sirra qad zahara fala utiqu hayatan ba'da ma zahara yace ya mu abocin boye al'amura wannan abin da kake boyewa fa ya bayyana bi ma'ana karamin da ke tattare da shi da irin ababai na al'ajabi yana boye kai yau abun ya fashi sai ce to ba zan iya rayuwa cikin mutane ba matukar an sani yace wallahi mutumin shikenan ya tafi sai ga sai sallan gawa fala utiqu hayatan ba'da ma zahara kun fahimci wannan abin da kyau to wannan abin da Ibn al-Jawzi ya kawo a cikin littafin sifatul safwa in kana karanta littafin tarihi da dama zaka sun kawo wannan abun suna kawo shi ne dan nuna cewar a cikin mutane karka wulakanta dan adam ina fata an gane shi yasa annabi ke cewa zaka ga mutum ash'atha akhbara madfu'un bil abwab gashi nan bici-bici shi ba kowa ba in yazo ana taro mako ranki za a yi law aqsama ala allahi la barahu da zai rantsuwa sai an yi kaza kuma Allah zai sa abin ya faru dan Allah baya so yayi kafara saboda darajar shi a wurin Allah subhanahu wataala to shi yasa duk matsayin da Allah ba haka ka wulakanta mutum kudi ne ilimi ne siyasa ne mulki ne kai jami'in tsaro ne dan adam abun tsoro ne wallahi wani yace maka Allah ya isa ka shiga uku ka tabe har abada musamman jami'an tsaro da suke cin mutuncin mutane a yanzu wallahi abun a tausaya musu ne kuma su ji tsoron Allah da ƴan siyasan kasan nan bakin zalunci da ake fama da shi dazu nake ce wani nace duk mutumin da kaga yana yabon wannan gwamnati to in ma ko shi din ma azzalumi ne ko kuma yana amfana da zalunci ina fata an gane directly ko indirectly kuma nace tun daga 1999 to date shekara 25 ga mi abu guda ɗaya da aka gyara a Najeriya ɗaya tak abu guda ɗaya da ya gyaru sai dai wanda ya ɓaci wutan nefa an iya gyarawa ƙara lalata shi ma aka yi shekaru 25 bayan fi samun wuta titunan Najeriya aka gyara ko asibitoci Malam Yusuf an gyara asibitoci ko makarantu system din ya lalace ne ko ya ci gaba komai ya lalace insecurity ya karu ne ko kuma ya ragu ba mu ma san shi ba yanzu to shi yasa demokradiyyar nan tsakanin mu da ta sai Allah ya isa sun zalunce mu sun zalunci kasa kuma wallahi sai sun yi da na sani abin da suke dan kasan komai lalacewa babu abu guda ɗaya da aka gyara cikin shekara 25 wani irin abun kunya ne wannan abun amma da yake talakawan su kuma gidadawa ne sai ce kai gwamna yana aiki to wani aiki yayi sai da kanin shugaban wawaye idan aka ce maka an yi gina abu kaza ga yami alakan abun da talaka kun fahimci wannan abun da kyau abun da talaka ke bukata asibitoci masu kyau makarantu tituna wutan lantarki security ruwan sha duka ba ai wannan ba kana wa an yi gini an yi fenti suna fenti aljihu su kai ana kashe ka
wato in kana neman baki dajin talaka ma ka samu dan Najeriya an gama ko a Niger ba za a musu wannan abun ba da aka yi jin mulki a Niger da America da Ingila da Faransa da kowa ba su yadda ba ɗan Niger suka ce mun yadda duk suka fito zanga zanga su kowani embassy ku bar mana kasan mu an bar su ko ba a bar su ba dan Najeriya nake da wannan lissafi babu ɗan Niger ma sun fi mu wayewa da hankali da sanin ya kamata kai kana ganin su kauyawa kai ne ba kauye su suka tsaya wa shugaban kasan su ai da tuni an kawo dashi to mu kuma azzalumi muke daura wugindi suka ce faransa azzaluma ce sai kin fita kai kuma azzaluma abuja kake daura wugindi da azzaluman garin Allah ya sauke a takaice dai shine mu ji tsoron Allah mu guji zalunci kuma kar mu lakata dan adam قال حدثنا قال ابو داود عن ابي هريره قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تحت كل شعره جنابه تبس كركشن كوني غاشي اكوي جنابه فغسل الشعر اوانكي غاشي وانقل بشره اصبتتي فاتا اتبتر دو وني دتي امفدش shine an ka kala abu daud imam abu daud yace al haris ibn wajihin shi al haris ibn wajihin da ya shigo cikin sanadin hadisin nan hadisu humun karun hadisin shi munkar ne ko fasara baka bukata ko munkarul hadis wa huwa da'ifun shi mai rauni ne hadisin shi ko munkar ne ba a karban shi wannan hadisin dai bai inganta ba daga cikin dalilin da yasa hadisan bai inganta ba za mu karanta a gaba wajen wankan janaba hatta mace da take da gashi da yawa ba wajibi bane fa sai ruwa ya shiga cikin gashin ta kun san wannan matsalar ba wajibi bane ba larabawa da suke da gashi da yawa idan suka daure gashin suka yi kitso za a ganshi da yawa kuma sun zaro shi haka to wannan gashi in suka tashi abin da ke wajibi a zuba masa ruwa amma cewa sai ruwa ya shiga ko ina wannan ba wajibi bane ba zamu karanta a gaba ainihin hadisin ummu salama Allah ya kara mata yadda to suka ce wannan hadisin hadisi ne mai rauni kware da gaske qala hadathana musa ibn isma'il qala hadathana hammadun hammad ibn salama qala akhbarna ata'u bin sa'ib an zazana an ali radhiyallahu anhu Musa bin Ismail at-Tabuzaki yace haddathana Hammadun Hammadu ya bamu labari shine Hammad ibn Salamata shi kuma daga Ata ibn Sa'if shigan shi cikin sanadin hadisin nan ya maida hadisin da'if saboda me yau muna ta karanta hadisi da'ifai ko yawa ranan su ne yau su Abu Dawud suna kawo ne saboda ka san wannan abu da an gaya maka ci ai bai inganta ba Hammad ibn Salama ko sai akwai Hammad ibn Salama akwai Hammad ibn Zaid haka ne ko shi ne wani mai baiti yake cewa a dangane da Hammad akwai Hammad ibn Zaid akwai Hammad ibn Salama to sai yace awabnu salmatin awabnu zaidin musattabu zaki rawil awwali in aka ce qala haddathana hammadun akan shiru to ka kalli wa yake bayan shi idan musa ibn isma'ila ne to hammad ibn salama ce ne in ba shi bane kuma hammad ibn zaid ne to ana ta qala akhbarna ata ibn sa'id shi wannan ata ibn sa'id da imam abu hatim ar-razi da abu zur'at ar-razi da su ibn hajar suka ce ya samu ikhtilati a rayuwar shi bayan ya tsufa ikhtilali shine hadda mutum ta rikici kana cikin suratul araf kisan annabi musa ka koma suratul taha ko suratul shu'ara a ce hadda ta fara rikicewa kenan ina fata an gane ko ka koma bakara to haddan ka duka cakuda abubuwa to da girma yazo mishi ya samu wannan abu to duk daliban shi sai aka kasa su kashi biyu kashi uku kai akwai wanda sun yi ruwaya a gun shi ne kafin wannan abun ya faru akwai wanda sun yi ruwaya a gunshi bayan wannan abun ya faru akwai wanda sun yi ruwaya a gunshi kan abun ya faru da kuma bayan ya faru na'am to sai aka ce wanda suke ruwaya a gunshi kafin abin ya faru da wanda ya faru basu kun bambanta hadisan ba ba karban hadisan su da wanda suke ruwaya a gunshi bayan ya samu ikhtilali ba karban hadisan su sai dai wanda suke ruwaito kafin ya tsufa ya samu wannan matsala to wannan Hammadu yana ciki Hammadu shi yayi ruwaya a gunshi kafin ya samu wannan matsalar da kuma bayan ya samu wannan matsalar an zazan daga zazan al-kindi an ali bin abi talib anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala yace manzo Allah yace man taraka mawdi'a sha'ratin duk wanda ya bar wani wuri ne wani gashi guda daya min janabatin a wurin wankan janaba lam yagsil habi wanke shi ba fu'ila bihi kaza wa kaza min an-nari za a masa kaza da kaza a cikin wuta قال علي سي علي بن ابي طالب يجي فمن ثم daga wannan lokacin da naji wannan hadisin adaitu ra'si salasan yace wato sai na koma kaman ina adawa da kaina hasa uku kalman adaitu ai ina aikata masa irin abin da dan adawa ke yi wa dan adawan shi me yake nufi sai yace wa kana yajzu sha'ruhu ya kasance na yanke gashin sa yana yawan aski kenan saboda ya zamo kanshi ruwa zai taba ko ina in ya bar gashi da yawa zai zamo kila ko ruwa bai shiga cikin wani gashi ba yana jin tsoron wannan hadisin amma hadisin bai inganta ba ina fata an gane sauran mutane da warasu na'am wannan hadisin bai inganta ba kamar yadda muka faɗa shi ne dangane da wanka ruwa ya shiga cikin gashi sunna ce musahabiya ba wajibi ba za mu karanta hadisi guda daya tunda babin hadisi ɗaya ne a cikin shi babun fil wudu'i ba'da al-ghusl babin da ke magana akan wanka bayan an gama alwala qala hadathana abdullah ibn muhammad an-nufaili qala hadathana zuhairun shin zuhair ibn muawiya qala hadathana abu ishaq as-sabi'i an al-aswad bin yazid an aisha qalat daga aisha Allah kara mace da tace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaghtasilu annabi ya kasance yana wanka wa yusalli ar-rak'ataini sai ya salla raka'a biyu wacce ake kafin sallar asuba ita ce rak'atan al-fajr kenan wa salatal ghadati da kuma sallar asuba sai tace wala arahu yuhdisu wudu'an tace bana tsammani wala urahu ne ko arahu anaku urahu ko in aka ce urahu shine azunnuhu ina tsammani in an ce arahu kuma ina gani to nan na tsammani ne wala urahu bana zaton cewar yuhdisu wudu'an yana sake sabon alwala kalman yuhdisu daga ahdathana yuhdisu ihdathan baya jaddada alwala ba'da al-ghusli bayan yayi wanka wannan hadisin idan dalibin hadisi ya kalli sanadin wani sai ya dauka sanadin bai inganta ba amma Imam al-Albani ya inganta sanadin wannan hadisin da wasu daga cikin manyan malamai dan ya inganta ta wata hanya Imam Tirmizi An-Nasa'i Ibn Majah Imam Ahmad Imam Hakim da Al-Baihaqi cikin Sunan al-Kubra duk sun fitar da wannan hadisin Zuhair Ibn Muawiya daga cikin rijalul sanad din shine na biyu ko to Ibn Hajar yace ruwayar shi daga Abu Ishaqa akwai alamun tambaya akai haka Abu Zur'at ar-Razi ya fada haka kuma ainihin Abu Hatim ar-Razi amma ya inganta ta wata hanya ina fata an gane wannan ru hadisin da Nana Aisha ta kawo dalili shine malamai suka ce in mutu ya wankan janaba abinda yake a sunna shine ya zama wankan da wankan da alwalan an yi su a lokaci daya kada zanto ka fito daga wankan janaba kuma akana alwala ba ta ba ga annabi wannan abun ba kun fahimci wannan abun da kyau dayan abu biyu ne zai faru ko kuma lokacin da zai fara wankan ya fara da alwala ko kuma yayi niyyar alwalan ya shiga cikin wankan duka ya halatta idan ka zo kai niyyar wankan janaba da niyyar alwala ka kwarara ruwa ka watsa kuma wankan yayi kuma alwalan ta yi kazo hallimancin juma'a ma ya halatta kai ina fata an fahimta shine abin da malaman hadisi suka ci ko ka fara da alwalan ko kai niyya alwalan alwalan ta shiga cikin wanka amma aga ka fito daga wankan janaba kuma ka zo kana alwala salaf dariya za su maka to wannan ya ma san me yake kuwa nana shaida ce wala urahu yuhdisu wudu'an ba'da al-ghusli bayan annabi yayi wanka kan babu magana wata alwala kuma alwalan ko an yi ta kafin ka ko kuma ta shiga cikin ainihin wankan gaba daya wannan yafi dacewa da sunna imamu at-tirmizi yace hadha qawlu ghayr wahidin min ashabin nabi yace wannan shine maganan ba daya ba ba biyu ba ba uku ba daga cikin sahabban annabi alaihi salatu wassalam wa tabi'ina da kuma tabi'ai Allah ya tawadda ba'da al-ghusl kar ai alwala bayan an yi wanka ina fata an gane shi yasa duk abin da aka ce sunna ne to kai kokari kai aiki da wannan abun sai ka samu ladan wannan sunna insha Allah za mu tsaya nan abin da muka karanta na didi Allah ya ba mu lada inda muka yi kuskure Allah mana afuwa wa alaikum assalam wa rahmatullahi na'am 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 okay da Hausa ko na'am babun fil wudu'i ba'da al-ghusl babun da ke magana akan yin alwala bayan an yi wanka eh shine ba a so ai haka eh shine tarjuman babin jazakallahu khairan nace ne babin wanka bayan alwala ko eh nayi takadimi da ta'khiri kenan a ma'anar shi babin da ke magana akan hukuncin alwala bayan an yi wanka bi ma'ana ba a son yin hakan amma in kai alwalan kuma tayi amma kai abin da ya saba da abin da aka fi so kai mutun yayi khilaful aula kenan ko assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh